Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru ne a wannan shekara a Amurka. Inda zamu leƙa fagen siyasa, kasuwanci, sha'anin diplomasiya, nishadi da kuma wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da wasun ku suka ji a farkon shirin, yau zamu waiwaye ne a shirin na duniyar Amurka inda zamu duba wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a Amurka ko kuma suka shafi ƙasar yayin da wannan shekara ta 2022 take mana bankwana. Da farko a ƙarshen watan Fabrairu ne Russia ta fadawa makwabcinta Ukraine da yaki. Lamarin da ya janyo kakkausar suka daga ƙasashen duniya, inda Amurka ta zama ta gaba-gaba wajen yin Allah wadai da matakin da shugaba Putin ya ɗauka a kan Ukraine. Wannan yaƙi da ya shiga wata na goma kenan, kuma har zuwa yanzu ana can ana fafatawa, yayin da Amurka da ƙawayenta ke marawa ƙasar ta Ukraine baya. Shugaba Biden kenan yake cewa ‘yan ƙasar Ukraine kun nuna jarumtaka da jajircewa ga masu takalaku. Idan ana maganar ‘yancin walwala a kodayaushe muna tare da ku. A watan Maris ɗin wannan shekara mai ƙarewa ne kuma wani abu da ba taɓa gani ba ya faru yayin bikin karrama jarumai na Oscars, wanda aka yi a karo na 94, inda Will Smith ya wanka wa Chris Rock mari, bayan da wasu kalaman barkwanci kan matarsa Jada Smith. Dangane da abin da ya shafi yadda take aske gashinta saboda wata larura da take fama da ita da ake kira alopecia. A hukuncin da ta yanke kungiyar da ke shirya gasar ta Oscars, ta haramta wa Smith halartar gasar har tsawon shekara 10, kodayake ya nuna nadama kan abin da ya aikata. A watan Yunin bana ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan sabon dokar takaita mallakar makamai. Dokar da manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka marawa baya, hakan dai ya biyo harbe-harben da aka yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama a Buffalo na jihar New York, da kuma wani ɗan bindiga da ya shiga wata firamare ya kashe yara ɗalibai da malamai 19 a garin Uvalde na jihar Texas. Shugaba Biden kenan yake cewa saboda Allah, rayukan Amurkawa nawa muke so su salwanta kafin mu kawo ƙarshen wannan al'amari. Dokar ta shafi yadda za a rika gudanar da kwaran bincike da kuma duba lafiyar kwakwalwar wanda zai mallaki bindiga. To a watan Yunin bana ne har ila yau kotun kolin Amurka ta soke dokar nan wacce ta ba mata Amurkawa dama su zubar da juna biyu, hukuncin da yanzu ya ba jihohi hurumi su yi gaban kansu kan wannan al'amari. Wannan hukunci har ila yau ya haifar da zanga-zangar lumana da dama a sassan Amurka, musamman bangaren masu nuna rashin amincewa su da soke wannan doka. A watan Yuli ne kuma wasu sassan Amurka suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi. Yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa sun hada da wasu yankunan Missouri, Illinois, Las Vegas da West Virginia. To a watan Nuwamba ne kuma Amurka suka yi zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar tarayya. Hasashen da masana suka yi kan zaben ya nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su yi mamaya. Sai dai an ga aka sun hakan bayan da aka fitar da sakamakon zaben. Kodayake Republican ɗin sun karɓe ikon majalisar wakilai da ɗan ƙanƙanin rinjaye, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa su ma da 'yan ƙanƙanuwar tazara. To kwanaki kaɗan bayan kammala zaben rabin wa'adin ne, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben 2024.
To make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Kuma yayi wa magoya bayansa wannan albishir ne a wani dan kware-kwaren taro da aka yi a gidansa dake Mar-a-Lago a jihar Florida. To a tsakiyar watan Disamban nan ne kuma Amurka ta karbi bakuncin shugabannin nahiyar Afirka a wani taro da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shirya da shugabannin kasashen nahiyar, dan duba yadda za a karfafa dangantaka tsakanin bangarorin biyu, musamman ta fuskar abin da ya shafi kasuwanci.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa.
Shugaba Biden kenan yake cewa Amurka ta kuduri aniyar ganin ta tallafawa duk wasu fannoni da zasu kai ga cigaban nahiyar Afirka, musamman a fannin yadda kamfanonin Amurka da kasashen nahiyar Afirka zasu rika amfana. A kuma makon da ya gabata ne Amurka ta fuskanci tsananin yanayi na sanyi da ya kai ga zubar dusar kankara. Lamarin da aka kwashe shekaru da dama ba a gani ba. Goma mutane ne suka mutu sannan an soke tashin jirage sama da 4000 yayin da jama'a suke hada-hada tafiya hutun Kirsimeti da na sabon shekara. Yankin Buffalo dake jihar New York na ɗaya daga cikin yankunan da wannan lamari ya fi kamari. Inda kididdiga ta nuna mutum sama da 20 ne suka mutu a jihar.
We're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people with their power off.
Gwamnatin jihar New York Kathy Hochul kenan a lokacin ana ganiyar sanyin take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan yanayi na zubar dusar kankara. Akwai mutane da ke bukatar a kubutar da su. Akwai kuma waɗanda suke zaune babu wutar lantarki. To kamar kusan kowace ƙasa, Amurka ita ma ta fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyaki a wannan shekara mai karewa. Yayin da kasashen duniya ke kokarin farfadowa daga mummunan tasirin annobar coronavirus da kuma tasirin yakin da Rasha ke yi a Ukraine. A fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan zaruruga ta Los Angeles Rams ce ta lashe wasan Super Bowl bayan da ta doke Cincinnati Bengals a wannan shekara. Sannan a wani wasan hamayya da ya shafi siyasa, Amurka ta doke Iran da ci 1-0 a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar Qatar. Wanda Argentina ta lashe kofin a ƙarshe. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan shiri na duniyar Amurka da muka yi bitar wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a wannan shekara mai karewa a Amurka. Sai kuma wata shekara idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lagos Gershon da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, a yi bukukuwan sabon shekara lafiya.